that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? I got your kicks on Route 66.
So ba 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 da 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 ba ba da ya. So ba da ba ba, so ba da ba ba, so ba da ba ba da 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 ya da da. So ba 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 da 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 ya da da ya da 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 ya da da ya da da ya da. So ba 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 da ba da ba da da ya ba ba ya ba ba ya ba ba. So ba 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 da ya da da. So ba 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 da ya da da. Your kicks on Route 66. I got your kicks.